أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 28 da watan rabiul awwal shekara ta 1445 hijriya wanda ya dace da 13 da watan 10 shekara ta 2023 miladiya bayan dogon hutu da muka yi zan mu komo ci gaba da karatun littattafan da muka saba yi a wannan rana ta juma'a littattafai guda 3 da muke sayi al-bukhari sunan abi daud da kitabuz zuhud sharhin shi zan muhara insha Allah ta'ala da al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na 132 muna cikin kitabul juma'a can baya inda muka tsaya mun yi babe na 11 babe na 11 ina ga mai sunan shi ma babul juma'a fil qura wal muduni da ka hadisi guda 2 a cikin shi wanda yau zan mu tashi shine babe na 12 a cikin al-jami'u sahih mafificin littafi bayan littafin Allah madaukakin sarki a cikin musulunci a wajen musulmai wanda suke da aqida sahihiya salimiya bayan al-qur'ani sahih al-bukhari shine littafi na farko mafi kima a cikin musulunci gabaki daya sawa'un cikin hadisi da sauran littattafai ko wani fanni ake magana dan saboda yadda al-Imam al-Bukhari yayi kokarin kafa sharuɗa da kawo hadisai ma cikin masu inganci ma mafiya kololuwa wajen inganci wanda sun cika sharuɗan da yake bukata wanda wannan talaqatul umma bil qabul wannan sababin yasa al-umma ta amshe shi da karbuwa gabaki ɗaya ba tare da sabani ba sai wasu firqa wanda suka kasance su da ma ba al-sahi da su cikin musulunci kamar su ɗan shi'a da makamantan su wannan kurishin yarda su ba amma al-sahi da ita al-imam al-bukhari a babe na 12 cikin kitabul juma'a babban babe da ya tattaro maganganu da suka shahi abubuwan da suka shahi juma'a to babe na 12 yace hal alaman lam yashhadu al-juma'ati ghuslun minan nisa'i wa sibyan wa ghairihim ya kulla wannan babe da siga ta tambaya yace shin akwai juma'a ta hau wanka ya hau wanda bai zo ba juma'a ba ta hau kanshi ba bai halarci juma'a ba daga cikin mata da yara da wasunsu yana so ya aza shi akan sigar tambaya dan saboda kalkashin baban akwai sabani a kalkashin magana shin wankan juma'a da ake yin shi ran juma'a ana yin shi ne dan sallah he wanda zai tafi sallah ko kuma har wanda ma ba su halarci sallah ba suna tahiya suna yin wanka dole ne sai sun yi shi ko kuma koda ba dole bane mustahabi ne su yi shi ran juma'a kamar mata da yara da ɗan bulaguro da makamantansu shi yasa ce wa ghairihim wanda ya sabu juma'a ta batta hau kansu ba shin wankan yana bisa kansu ya kawo shi da sigar tambaya kamar yadda muka ce dan saboda akwai sabani kalkashin mas'ala kamar yadda zan mu gani amma duk da wannan sai bukhari yake cewa qalibun umar abdullah dan umar yake cewa innamal ghusl amal alaman tajibu alaihi aljuma'a wanka yana kan wanda juma'a ta wajaba akan shi kenan ba wanda juma'a ta wajaba ta sauka kan shi ba kenan mata da yara tunda basu je zuwa juma'a bai hau kansu ba to wankan ma haka nan dariqa wanda suka ce mustahabbi ne mustahabbancin shi ma bai hau kansu ba tunda ba tahiyya zasu yi ba amma in mutun zai tahi daga cikin su to kuma wannan ana so yayi wankan kenan wanda bai zai halarci juma'a ba ma zai yi wanka daga cikin hanyoyi na al-Imam al-Bukhari da muka faɗa da manhajin shi wanda a karatu muna ta maimaita shi ba so ɗaya ba so biyu ba me Bukhari yake nihi idan ya kulla babu kuma kalkashin shi sai ya kawo mana asar ya kulla babu kalkashin shi kai sai ka hanyar fara kawo hadisai ka hanyar fara kawo komai da zai kawo sai ya kawo wani asar a kalkashin abun wajen kore mas'ala ko kuma tabbatar da ita me yake nihi tsaya inda tsaya bar dai har mu ga wasu hannayen kusan kana kokarin kai in an yi tambaya yawaici kana abun nan Idrisa yauwa yana nuni akan cewa wannan shine zabin al-Imam al-Bukhari in ya kulla babi kuma kahin ya kawo komai sai ya kawo magana wani sahabi ko wani tabi'i ko wani malami yana nuni akan cewa wannan zabin Bukhari shi yake karkata a gare shi sannan dada kuma sai kawo maka hadisan da suke kalkashin baba wannan magana mun yi ta fadin ta a cikin karatukan da suka gabata so diyawa to nan gurin gashi anan da aka fada ga al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ya kawo magana da nassin ta zan karanta ta dan can baya da bayani ne kuma muke ta fada ta amma manhajin shi ne yake cewa wa qad taqarrara anna al-athar allati yuriduha al-Bukhari fi tarajim tadullu ala ikhtiyari ma tadammanahu indahu ya tabbata a wajen malamai cewa asar da Bukhari yake gangaro da su kalkashin tarjuma in yace babun fi kaza sai kawo athar yace yana nuni ne akan zabin abun zabin shi ne abun da suka kumsa su wannan athar din da yake kawo yace fa haza masirun minhu ila annal gusr al-jum'a la yushra'u illa liman wajabat alayh kawo anan sai ka ce anan gurin al-Imam al-Bukhari ya tahi akan cewa wanka ba a shar'anta shi ba sai ga wanda juma'a ta hau kanshi wanda juma'a ba ta hau kanshi ba kenan ba a shar'anta mishi yin wanka ba kenan wannan yana daga cikin dalilan da zace wannan suna daga cikin ikhtiyarat na al-Imam al-Bukhari al-fiqhiyya mun gani a kalkashin wannan littafin mutum sai ya mamakin Bukhari ba sarrahawa yake ba ba cewa yake ba manhaji na mazhabi na cikin mas'ala kaza shine kaza to yadda yake ta'amuli cikin littafin shi a wannan malamai suke ganewa su ce mazhabin Bukhari akan mas'alar kaza shine kaza saboda yayi nuni zuwa ga tsarin shi da ya azza cikin littafin shi muraduhu ibn rajab yake cewa abin da Bukhari yake nihi anna man la yalzamuhu shuhudu juma'ati minan nisa'i wasibyani wa ghayrihim kal musafirin hal alaihim ghuslun amla wanda juma'a bata hau kansu ba kaman mata da yara da yan bulaguro shin wanka an shar'anta musu shi ma'ana shi shin ya zama tilas akan su akan wanda suka tai akan cewa wajibi ne ko kuma wanda suka tai akan cewa mustahabbi ne shin mustahabbin ne akan su sai ka mana asar daga Abdullahi dan Umar wanda ya kawo shi wanda ya kawo wannan asar din shi ne ya kawo daga waki'u ya rawato shi daga Khalid ibn Abdurrahman ibn Bakar daga Nafi'u daga Ibn Umar wannan shine sanadin hadisin da Bukhari ya hazafe shi kawai cewa Abdullahi dan Umar ya ce ya kashi mu'allaq to amma da sanadin shi shi akhar din har zuwa Abdullahi dan Umar kin ga yadda yake Abdurrazzaq ya hudo shi da sanadin shi daga Salim daga Nafi daga Abdullahi dan Umar cewa la yaga tasiru fi safar yawmul juma'a bayya wanka in yana kan bulaguro ranar juma'a yace Ibn Umar ya tahi akan wannan saboda yana ruko ne da abin da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man atal juma'a ta fal yaga tasil hadisi ne cewa wanda ya tahi wanda zai je juma'a to yayi wanka kenan kaga nan ba a ce ba ghusl yawmul juma'a sai aka ce man atal juma'a wanda zai je juma'a yayi wanka wanda hadisin zai zo anan gaba da sharhin shi sai ya dauke shi akan cewa duk wanda ya lazumce shi zuwa juma'a to yayi wanka kuma huwa a'lam bima rawa shi marawaici shine mafi sani gami da abin da ya rawaito kuma shine mafi fahimta al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama ana ce mishi laqabin da cewa imam wannan faqihul muhaddisin wa muhaddisul fuqaha malan an je cikin malaman fiqihu shine malamin hadisi san je malaman hadisi shine mafi sanin fiqihun su dan saboda ya san dukkan gabaki daya abin da yasa yayi wannan zabin al-Imam al-Bukhari dan saboda ka'ida ce cikin ilimin hadisi cewa fahamur rawi muqaddamu ala fahmi ghairihi marawaita ko da cikin sahabbai ne a ce sahabi wane ya ce kaza sahabi wane ya ce kaza akan mas'ala to wanda ya rawaito hadisin fassara shi ake gabatarwa sama da fassarar wani a ce misali Abu Bakar ya rawaito hadisi Abdullahi dan Umar ya rawaito hadisi to kuma wajen fassara bai rawaito bane ke so to wajen fassara hadisin sai Abdullahi dan Umar yace ma'ana hadisin nan shine kaza Abu Bakar yace ma'ana hadisin nan shine kaza to Abu Bakar da ba shi ya rawaito hadisin ba duk da girman shi a musulunci da yahi Abdullahi dan Umar kima da daraja ba a daukan fasara shi na a fasara Abdullahi dan Umar dan saboda ka'ida cewa ar-rawi afahamu a alam bima rawa marawaici shi yayi kowa sanin abin da ya rawaito me yasa dan saboda shi da ya rawaito abin gaba da gaba annabi ya bashi magana yahi nuna cewa yahi kowa sanin cewa ga abin da ake nihi da ita dan inda yana da wani iskali da wata matsala da ya tambaya akan ta kenan shi yasa ake gabata anan gurin ka'ida ce Bukhari ya dauka dabba kata da ya gina fahimtar shi akai wa kar fahimu akharuna cikin su akwai wasu malaman da suka fahimci cewa wanda yake nihi zuwa juma'a yayi wanka duk ɗaya ne ya zo ta zawwa dan wajibi a gare shi ko kuma ba wajibi ba amma wanda bai yi ne zawwa ba kamar dan bulaguro ko marar lahiya wanda yake zamana a gidan shi da wanda bai halarta juma'a mata da yara to hadisi bai yi nuni akan cewa su yi wanka ranar juma'a ba amma wasu malamai sun tafi akan cewa yin tasiluna lil juma'a ta'ifatu min al ulama fasarat al aqwal fil mas'ala salasa sai zamana mas'ala cikin magana guda uku ce wasu sun tafi akan cewa wanda zai tafi juma'a ranar juma'a in ta zo kawo kowa yayi wanka yana da niyya zuwa juma'a ko bai da niyya dan annabi ya ce gusul yawmul juma'a suka ce sai annabi ya allaka wankan da ranar ba da sallar ba yace yawmul juma'a ranar juma'a yace shuhudul juma'a lazimatu awwalan wal qawlul awwal magana ta farko ita ce magana zahira wajen malaman hanbaliya shine lafazin da abu hadisin bukhari ya kawo abun nan a mu'allaq yake nuni yace wata ibnu rajab gashi zai fadi abinda irin abdullahi wannan al-imam ibnu hajar ya fada yake cewa wata buwibul bukhari yadullu ala ikhtiyarihi bukhari dai kullu babi akan wannan kuma ya kawo wannan athar in yana nuni akan cewa shine zabin shi na biyu ita ce maganan malaman fiya yawa kamar malik da shafi'i da ahmad da ishaqa sai dai ahmad ya toga ce mace daga cikin su ke bance dan saboda an iskam bi gusul haibi ta dayi bu hawaye man yatun iza hadaratul masjid an hana ta gami da halartawar masallaci amma wasu suka so cewa mustahabbi ne daga ciki akwai wasu daga cikin daliban ahmad ata'u da sha'abi suke cewa dan bulaguro bai wajaba gare shi ba wankan juma'a bai bisa kanshi magana ta uku ita ce magana wasu daga cikin malamai suka ce in ya kasance wanda juma'a ta wajaba akan shi ce koda yana da uzurin da zai hana shi halartak to wannan zai yi wanka magana ta uku kenan cewa yana daga cikin wanda juma'a ta hau kansu to amma wani uzuri ya gito ya hana shi to wankan wajibi ne dole ne ya yi wankan juma'a koda ba zai tahi ba an rawaito wannan daga Talhah ibn Ubaydillah da Mujahid da Tawus da Sa'id ibn Jubair ita ce magana Ishaq da Abi Saur kuma huska ce ga wajen malaman Shafi'iyya wata huska suka ce yusannu li kulli ahadin mukallaf an sunnanta wanka ga dukkan wani mukallafi duk ɗaya ne kamar wankan idi kenan kamar wankan idi an rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fi sab'ati ayyamin yawman haqqi ne ga kowane musulmi a cikin sati yayi wanka so daya kaga nan kan ra Annabi sallallahu alaihi wasallam ya allakar da wanka kawai da sati bai ce ba juma'a bai ce ba juma'a kamar yadda zai zo nan gaba Hassan yake cewa daga Abi Huraira yana cewa Annabi ya mushi wasiya sallallahu alaihi wasallam da abubuwa guda uku kada ya bar su cikin bulaguro ko zaman gida yace wal gusul yawmul juma'a da wanka ranar juma'a kada ka bar shi ko a bulaguro al-Imam Ahmad ya huddo hadisin da huddo da sanadin shi kyakkyawa kenan kaga wannan yayi nunin cewa karfafa ra'ayin wanda suke cewa wanka rana ake ma ba zuwa juma'a ba wanda ba ta ma hau kanshi ba wanka in juma'a ta zo yayi wanka wal hasan amma inda matsala take cikin wannan hadisin ibnu rajab yake cewa hasan bai ji hadisi daga abi huraira ba ala sa'i kan magana mafi inganci daga wajen malaman jumhurin malaman wal ma'ruf hadisi wasiha abin da yake sananne hadisin da aka ma abu huraira wasiya guda uku cikin su babu ambaton cewa da wanka ranar juma'a kamar yadda zai zo nan gaba ya tabbata cewa Annabi ya ma Abu Huraira ausani khalili bi salasu ya Annabi ya umarce ni da wasiya da abu guda uku to wasiyan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ambato cewa ranar juma'a da wanka ranar juma'a ba wa an utira qabla an anam dan yi wutiri kafin in yi barci kada in bar sallar wallahi to wannan su suka zo amma abin da ya kawo cewa wanka ranar juma'a yana cikin wasiyar da Annabi ya ma Abu Huraira guda uku bai tabbata ba me yasa matsala dan Hasan al-Basri bai ji hadisi daga Abi Huraira ba duk da shi tabi'i ne Abu Huraira sahabi ne akwai yiwuwar ya ji amma bai ji ba hadisi daga wajen shi mafiya yawancin malamai sun kawo hujja da hadisin da ke cewa man atal juma'ata falyaktasil duk wanda zai zo juma'a yayi wanka wanda Bukhari zai kawo shi a hadisin 919 da na 894 yake cewa idza arada an yi atiyal juma'ata falyaktasil a wata ruwaya yake cewa idan mutun yana nihin zuwa juma'a to yayi wanka kaga yace idza arada an yi atiyar juma'a ta falyaktasil sai in yayi nihin zuwa wankan zuwa abin nan juma'a wa bi anna al-ghusl maqrun bil rawa dan saboda wankan an rata yadda shi da zuwa juma'a cikin wani hadisi wanda ba ɗaya ba biyu ba wa haza muqayyadun fa yaqdi al-mutlaq to wannan muqayyad ne da mutlak an samu cikin hadisin muqayyir da mutlak nan gurin sai a dauki shar'antu wannan kin ka'ida usulul fiqh yuhumal al mutlak wa al muqayyid sai a dauki mutlakin a aza shi bisa wanda yake da kaidin akwai hadisi ma'ana abin da yake nihi jingim sun zo akan cewa duk wanda zai tahi juma'a yayi wanka kuma akwai wanda suka zo akan cewa ranar juma'a mutun yayi wanka to wannan wanda basu ambaci ba zuwak su za a kayyade a dauka wanda basu ambaci zuwa ba a hauda su akan wanda suka ambaci zuwa kenan dole sai ya zamana wanda zai ke da niyya za a ambata zai tahi wanka ya hau kan shi yace wala annahu shura lin nazafa la yuzil hadiru abin da yasa ce hikiman ma wankan ayan shar'anta shine dan saboda mutun ya tsabtace kanshi kai da ya cutar da ƴan uwan shi da suka halarci juma'a da mummunan wari kamar da kyarar an hade shi a cikin sababin da yasa ake son ayi wankan juma'a wanda al-Imam Muslim ya kawo shi a cikin baban al-Imam Bukhari ya kawo hadisi guda biyar a ciki hadisi na farko hadisi na 894 a wannan nuskarta yake cewa haddathana abul yaman akhbarana shu'aibu an az-zuhri haddathani salim ibn abdullah annahu sami abdullah ibn umar yaqul ya ji abdullah dan umar yana cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ja'a minkum al-jum'ata falyaghtasil wanda zai zo ma juma'a cikin ku yayi wanka nan ana fassara ya ce man ja'a bi ma'ana man arada an yi a cikin juma'a to wanda yake nihin zuwa juma'a dan ba ai sai ka je juma'a a masallacin bane da kai wanka kama idza qumtum ila salati ma'ana idza aradtum al-qiyama yace lamma kana al-khitabu fi hadha lir-rijali yayin da ya kasance a wannan hadisin magana da annabi yana fuskantar da ita ne zuwa ga maza liman ja'a minhum al-jum'a cewa wanda ya zo juma'a daga cikin su sai yayi nuni akan cewa la gusla ala man lam ya'ti minhum al-jum'a kal-musafir sai yayi nuni akan cewa babu wanka ga wanda bai yi ne zuwa juma'a ba da maran lahiya da dan bulaguro misali da wanda ke jin tsoro a karan kanshi wala alamar laysa minar rijal ko kuma wanda ba cikin maza yake ba kamar as-nisa'u wasbiyan mata da yara da in yara kanana su shiga ba cikin kalkashin takalifin hadisi na biyu da al-Imam al-Bukhari ya hudu hadisi na 895 daga abi sa'id al-khudri anin nabi sallallahu alaihi wasallam ke ce gusul yawmul juma'ah wajibun ala kulli muhtalim wanka ranar juma'a wajibi ne ga dukkan wanda yake balagagge ya hudo shi da kanabi daga malik ya gabata da sanadin shi da bayanan shi a cikin hadisi na 879 ana kawo hujja da shi akan cewa mallami bulughul falagusul alai wanda bai kai balaga ba wanka bai hau kan shi ba shine mafahumin hadisin yana ka ga nan gurin ya ce gusul yawmul juma'a wanda suka ce ranak ake ma wanka ba zuwan ba da wannan irin wannan hadisan suke da hujja hadisi na 896 al-imam yake cewa haddathana muslim ibn ibrahim haddathana wahib an ibn dawus an abihi ana abi hurairata qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahanul akhiruna mu ne na karshe al'umma na karshe asabiquna yawmal qiyama kuma mu ne na gaba gaba ranar kiyama utul kitaba min qablina an ba su litahi a gabanin mu suwa yake ne yana nan ahlul kitab al-yahudu wan nasara wa utinahu min ba'dihim kuma mu an ba mu litahi a bayan su littahin anan na harko ba shi bane na biyu dan su ai ba qur'ani aka ba su ba alkitab na harko ba shi bane alkitab na biyu kenan suna su daban mu kuma qur'ani namu daban yace fa hadha al-yawm allazi ikhtalafu fi wanna rana ita ce wanda suka yi sabani a cikin ta wa hadana Allahu ilay kuma Allah ya shiryar da mu a cikin wannan rana ta juma'a fagada lil yahud goba ta yahudawa ce asabar kenan wa ba'da gadil lin nasara bayan goba kuma ta nasaru ce fasakata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale summa qala sannan sai yace haqqun ala kulli muslimin haqi ne ga dukkan muslimi an yakta sai da fi sab'ati ayyamin yawman a cikin kwana bakai yayi wanka so daya ya gasul fihi ra'sahu wa jasada ya wanke kan shi da sauran jikin shi rawahu ibnu abar ibn salih na 899 kenan yana yin wannan dan saboda hadisi wannan ne duk da ya taho da hanya daya ce daga wajen mutun ɗaya yake amma kuma ana itibarin shi a matsayin hadisi ba ɗaya ba matsayin hadisi uku daga abi huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala kulli muslimin haqqun wajibi ne ga dukkan kowane muslimi haki ne an yaktasila yayi wanka fi kulli sab'ati ayyamin yawma a cikin kowane kwana guda bakwai yayi wanka rana guda ɗaya kamar yadda bayani ya gabata yace wannan hadisin da shine malamai wasu suke kawo hujja cewa inna gusulul juma'a ce kunu lil yawm la li shuhudul juma'a cewa wanka dan rana ake yin shi ba dan zuwa juma'a ba tun da cewa haƙi ne kowane musulmi a kwana bakwai yayi wanka so daya sai yace duk wanda zai zo juma'a da ma wanda ba zai zo ba sai ya hala sai ya yi wanka sabanin ya gabata wasu sun yi kawu hujja akan cewa al-ghuslul usbu wankan saboda satin ake yin shi ba dan ranar ita juma'a ba cewa a cikin satin wanda ya koda ba ran juma'a bace ya wadatar mushi hadisi na 1899 al-imam yake cewa nan gurin ya buko yayi babi ya ambaci babun amma a cikin nuska ta ibn rajab wadda ya amfani da ita bai abin nan bai sa babe ba anan al-bukhari Allah mushi rahama yake cewa babun babi kenan wanda bai ambaci komi a kalkashin shi ba hadisi na 1899 yace haddathana abdullah ibn muhammad haddathana shababa haddathana warqa أنا أمر بن دينار أم مجاهد أن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد يأتي إذنوا كبار إذني للنساء جماعتا بالليل للدري إلى المساجد زوا مسلا زوا مسلاتي وأن حديث يا جبات بخاري كما قاشنا يا كاوش باتارا بدا أم بتم بابي أنا أقول الإمام الكرماني الله مشرها ما يكتشوا عادة البخاري إذا ترجم بشيء ذكر ما يتعلق به al'ada ta bukhari ce idan ya ambaci wani abu kuma sai ya ambaci abin da ya rataye da wannan abu wa ma yunasibu ta'alluq da abin da ya rataye yana da alaka da wannan abu yace fali zalika awrada hadis ibn umar haza fi tarjamati shi yasa ya kawo hadisin dan umar anan a cikin tarjamar da take nuna cewa hal alaman lam ya shadu juma'ati gusulun shin wanda bai halarci juma'a ba wanka yana kan shi anan gurin sai yace kenan nan gurin dan saboda wannan hadisin da ya kawo izanul nisa'i bil layl ila al masajid yace me yasa ana aka kayyade shi da daddare cewa idan mata sun nemi izinin ku da daddare juma'a kuma ibada ce ta rana yace sai a bada amsa anan bi annahum mafhumul muwafaqa mar yana daga cikin abin da malaman usuli suka sani akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa to wannan yace yana da cikin mafhumul muwafaqa yace li annahu iza uzina lahunna bil ayli mazannatu riba dan idan aka ba su izini da daddare daren da aka yi muna nazatan cewa masu sharri zasu tsare su da daddare to a ba su izinin da rana min babu tariqil aula shine bukhari yake ne kenan nan yana nihin idan sun nemi izinin ku zuwa ga juma'a da hadisin ba kan juma'a yake bayani ba amma bukhari min babu mafhumul muwafaqa ya kawo hadisin cewa tunda ko har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da daddare in sun nemi izini a basu to min babu aula a ce da rana in sun nemi izini zuwa juma'a a ce a basu hadisi na 900 daidai al-imam yake cewa haddathana yusuf ibn musa haddathana abu usama حدثنا عبيد الله بن عمر النافي عن ابن عمر قال yake cewa kana timra'atun wata mace ta kasance li umar ta umar tashhadu salatu subhi wal isha tana halarta sallar asuba da sallar isha fil jama'a cikin jama'a fil masajid cikin masallaci faqila laha sai aka ce mata la takhrijina kake huta wa qad ta'alamina haqiqa kin sani kai lima ne ashe ba la ba lima takhrijina me yasa kike huta wa qad ta'alamina kin sani anna umar yakrahu zalika umar yana kin wannan waye garu kuma yana kishi mata shi ce kuma take huta kuma ta san da cewa umar yana kishi kuma umar bai so take tahiya yana hanawa qala sai tace wa ma yamna'uhu an yanhani me ya hana shi ya hane ni me ya hana shi ya hane ni qala sai tace yamna'uhu qaulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda ya hana shi ya hana tahadar annabi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima allahi masajidallah kada ku hana mata bayan allah zuwa ga masallacin allah duk da tsananin kishin shi da gairar shi mun sani cewa Umar saboda annabi ma ya tabbatar mishi da tsananin kishi dan ya ga cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya ga dai Isra'i ya ga wata mace a galkashin bayi tana arwalla ya so ya mata magana sai aka ce mishi tawace ce aka ce mata Umar ce ta aljanna sai ya ce na tuna da kishin ka sai na kyale ta to sai annabi Umar yake ce a iyaka a garu ya rasulullah kai zan ma kishi ya ma'aikin Allah to kaga ya kai kishin shi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi da wannan to matar shi tana huta zuwa ga sallah amma ba yadda zai yi hana ta saboda tana da hadisi tana da hujja ba yadda za a yi sai dai ya samu ta ido wannan matar tashi ita ce Atika binti Zaid Atika diya Zaid ibn Amr ibn Nufayl yal uwa Sa'id ibn Zaid ce daya daga cikin wanda aka ma albushar da aljanna guda 10 Sa'id ibn Zaid yana ciki to wannan macen da ake magana Atika sunanta ƴar uwar shi ce kanwa koya zuhuriya ambace ta yake ambata cewa kanat atika bint zaid ibn amr ibn nufail inda umar ibn al-khattab haka zuhuri arwaya shi ambata ya hadu wace ce da nasabatta wannan hadisin ya gabata da fa'idodin shi ga baki daya anan baya kadan nan gurin al-imam al-hafiz al-isma'ili rahimahullahu ta'ala ya gangaro ci da hadisin mujahid daga ibnu umar cewa izanul nisa'i bil layli ila al-masajid sai ya ce wa arada bizalika kenan wancan hadisin da na harko cikin wannan baban da ba a ba suna ba wanda idan mutun ya kalle shi a kallon haka zai ga cewa kamar hadisin bai da alaka da akawo shi kalkashin abubuwan da suka shahi juma'a izanul nisa'i bil layli ila al-masajid duk da mun yi bayani to nan al-imam al-isma'ili rahimahullahu ta'ala yana da sahih yake nuni zuwa ga alaka yace wa arada bizalika abinda yake nihi da nan bukhari annal izna inma kamar yadda isma'ili yana kokarin bayyana alaka tsakanin babu da hadisai shi yasa yake da itiradat da dama a wajen bukhari a cikin sahih bukhari muna ga cewa wani gurare da dama isma'ili sai yace nan gurin yayi itiradin cewa babu alaka tsakanin wannan baban da tarjuma wani wata muwafaka a cikin satin nan na kare bahasi bisa kan wannan masalolin abuwab da dama wanda al-imam al-hafiz al-isma'ili yayi ke raddi ga bukhari cewa babu alaka tsakanin wannan baban da kuma wannan hadisan da ya kawo to malamai masu sharhi su ibnu rajab su al-imam al-aini da su ibnu al-mulakkin da su ibnu rajab da sauransu duk sai su bada amsa da su kirmani duk su yi nuni ga wajihin alaka tsakanin hadisan da wannan to wannan itiradat din hutona hutokin da yake ma bukhari ba ai ta kade bace kuma yana kokarin bayyana wajihul alaka kin a gurare da dama anan shine yake bayyana mana yace abin da yake nihi anan gurin yace yayin da izini ya kasance cewa a basu izini da daddare juma'a bata shiga ciki ba a wata ruwaya ta usama wanda ya rawaito akan sabanin haka yace la tamnu ima allahi masajidallah kada ku hana bayan Allah zuwa ga masallacin Allah kenan wannan sai zamana ta wata hanya ta hadisin yayi nunin cewa koma wani masallaci kuma ba a ambaci ba dare ko rana masajid na juma'a da na salawatul khams kawai masajidallah aka ce masallatan Allah wanda juma'a tana ciki sai dai shi bukhari ya kawo izinul nisa'i bil layli ila masajid dan shi ya cika sharadin shi amma a wata hanyar tashi ya zo akan wannan anan shi ma bil munasaba ina da bahasi wanda nayi shi ba juma'a ban sani ba ko na sake shi ko ban sake shi ba wanda yana bayani kan isharatul imam al-bukhari ila ahadith laysat ala shartihi wasu hadisai wanda bukhari yana nuni akan su cikin babe amma kuma basu cika sharadin shi ba sai yake kawo su yayi nuni zuwa ga asalin su amma sai yake kawo lafazin da yake bukata amma a hanyoyin hadisan akwai su dan bai kawo ba saboda bai cika sharadin shi ba yace wallazi yazharu abin da yake nuni yake bayyana annahu janaha ila haza al-mutlaq yuhmalu ala zalika al-muqayyir kamar yadda ibnu rajab ya hada yace abinda bukhari yake nihi nan ana daukan mutlaqin hauda shi akan muqayyad bin nahari nan ka kawo an ce masajidillahi ba a ce ko da rana ba ko kaza kenan yake nunin cewa mutlaqin za a yi aiki da shi muqayyad ba za a yi amfani da wancan kaidin ba cewa sai da rana akwai mafhumin da za a kawo sai a kawo shi ko a qur'ani ko a hadisi amma ba za a yi aiki da wannan mafahumin ba dan ayi amfani da shi zai bata wanda bai fani sani ba bai fahimci usulul fiqh ba sai ya dauki wannan muqayyad din yayi ta aiki da shi alhali kuma muqayyad ne wanda ba a aiki da shi mutlaqin ake doka a hauda mishi kamar wannan gurin an ce da rana amma ba wai dan inda daddare bane billahi kai an ce da daddare ba wai ana nihin dan inda rana bane saba hukuncin ya saba ba haka bane ga misalin shi nan babban misalin shi da malamai suke kawo wannan aya ta suratul nur wannan in aradna tahassunan wannan bayan ta kadan wala tukru fatayatukum ala al-bigha in aradna tahassunan kada ku tilasta ma bayin ku zuwa ga zina can da jahiliya mutun yana da bayu biyar shidda mata sana'a shi ce sai ya sa su rika zuwa suna yau zina suna yana amshe kudin to sai yace Allah madaukin sarki yake hani gami da wannan dabi'a yace kakku hana bayinku akan zina in sun kasance suna nihin kare kansu suna nihin katange kansu to kaga ne in aranda ta suna in suna nihin kare kansu mafahumi ne da ba amfani da shi ba yana nihin bacewa in kuma ba su ne in kare kansu ayi tayi babu lahi kenan wannan yana daga cikin misalin da ake kawo wajen mafahumin da ba aiki da shi babu na gaba al-Imam al-Bukhari yake cewa babu rukhsa baban da ke bayanin rangwame in lam yahdur al-jum'a fil madar idan mutum bai halarci juma'a ba a cikin abin nan a cikin ruwan sama idan ruwan sama ne ana yi mutum bai halarci abin nan ba juma'a ba menene hukuncin shi in anan shartiya ce wanda al-Imam al-Bukhari yake nihi a cikin nan sai kawo hadisi na 901 al-Imam yake cewa haddathana Musaddad qala haddathana Isma'il qala akhbarani Abdul Hamid sahibu Ziyadi Ziyadi al-Hamid abokin Ziyadi qala yake cewa haddathana Abdullah ibn al-Haris ibn ammi Muhammad ibn Sirin da a wancan lokacin galibin sun yi amfani da sahibu fulan suna ne dalibin shi aka yance ashabu Malik ko ashabu Shafi'i ko ashabu suna ne kawai dalibin shi kuma wannan tasiri ne na zamanin annabta an ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ashabun nabi alaihi salatu wassalam kaga daliban shi ne amma yake ce masa sahabban shi lidda wannan kin shi ne daliban shi ne yake cewa qalibun abbas ibnu abbas yake cewa li muazzinihi mai kiran sallar shi fi yawmin madirin cikin wani wuni ma abucin ruwan sama yace iza qulta ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka zo gurin ashhadu anna muhammadar rasulullah cikin kiran sallah fala taqul hayya ala salah kakka ce hayya ala salah kul ka ce sallu fi biyutikum ku yi sallah cikin gidajenku fa ka annahum istankaru zalika kamar sun yi inkarin haka suna ganin kamar ya zo musu da sabon abu wanda su ba su san da shi ba a cikin kiran sallah fa ka annan nas ka annan nasa ne ko ka annahum fa ka annan nasa istankaru kamar mutane sun yi inkarin wannan abun me yasa ran saboda al'ada ta mutane matukar ya kasance wani abu ba su san shi ba na addini aka kawo shi zai su ga cewa an kawo da bakon abu sai ta wannan ko da yanzu mutun in yayi haka za a mishi a wajen hayya ala sala ya ce sallu fi biyutikum bayan gashi a cikin sahih bukhari kuma da suka yi musun ya ba su amsa qala sai ce fa alahu man huwa khairun minni wanda yahi na alkhairi ya aikata wannan innal juma'ata azama juma'ati lasci wa inni karitu an ukhrijakum ninaqi in hudduku fatamashuna ku tahiya fi dini a cikin tabo wadda khada da abun nan da tabo cikin tabo da tududu naqi in hudduku kenan daga an ce hayya ala salatu wajibi ne kowa ya amsa ya zama tilas amma aka ce sallu fi biyutikum sai zaman an sabke ma kowa daga yaji an sanar da shi ne cewa yau juma'a ba an yi ta bai zamana a gidan shi hakan ana ruwan sama ake wa qad salafu fi bab ya gabata cikin babun al-kalamu fil azan bayani cikin al-azan hadisi na 616 hadisin kuma ya gabata a cikin hal yakhdu bi yawmir juma'ati fil madari shin za a yi khuduba a ranar juma'a cikin ruwan sama shi ma ya gabata a garkashin hadisi na 668 malamai sun yi sabani game da kin zuwa juma'a in ana ruwan sama daga cikin su akwai wanda yana kin zuwa a cikin in ana ruwan sama cikin su akwai babban malami Ibn Sirin da Abdurrahman Ibn Samura kuma ita ce magana Ahmad da Ishaq Ibn Rahuwiya sun yi hujja da wannan hadisin wasu jama'a suka ce mutum ba zai ki zuwa juma'a ba ko da ana ruwan sama an rawaito wannan daga Ibn Nafi yace an ce ma Malik ayatakhallafu an al-juma'ati fi yawm al-madir shin mutum zai ki zuwa juma'a a cikin ranar da wannan a cikin ranar da ana yin ruwan sama ya takhallu fi ne rishin zuwa kamar da mai ishmawu yake bayanin wa azarun tubihu takhallufi anha da uzururruka wanda suke halitta kin zuwa juma'a kale yake cewa ma sami'tu ban ji ba kila lahu sai aka ce mishi fil hadis cikin hadisi ala sallu fil rihal ku yi sallah cikin gidajenku masaukanku kale sai ce zalika fi safar wannan abu laguro ne akai magana wa qad rakhasa an yi rangwame cikin barinta a cikin da uzururruka akharru gai ukhra gairul madar wasu daban wanda ba ruwan sama ba yace an rawato daga ibn al-qasim daga malik aka ce mishi annahu ajaza an yatakhallafa ana bi janaza aw akhun min ikhwani cewa ya halitta daga malik cewa ya halitta mutun yake zuwa juma'a dan saboda janaiza ko ta wani dan uwan shi dan saboda ya tsaya cikin sha'anin shi dan uwan shi ya rasu ko yana jiya wanda yana buƙatar ya tsaya kamar yadda mai Ishmawi ne ya kawo su cikin azar din go kamar yadda muke faɗa kullun idan mutun yana karanta mudawwalat manya-manyan littattafan nan zai san kimar wancan malama dan saboda wasu masail ne manya-manya na mazhabobin suka kawo ma mutun wanda suke Ah wannan a malikiyan ma ba aka nan bane ba dan mutun yayi wanka barcin shi bai karewa wanka barcin wannan na juma'a a cikin ishmawi ne ya kawo shi amma ta da mazhabar ba su kawo wannan ba ibnu habib ya rawaito daga malik yake cewa wa kaza in kana lahu maridun yakhsha alaihi almaut haka idan mutun ya kasance yana da marar lahiya da yake tsin mushi tsoron rasuwa in ya tahiyar barshi kai ya mutu ba kowa a gurin shi ya halitta yake zuwa juma'a ya tsaya haka magana ta zo cikin annawadir wa ziyadat na al-imam wannan ibn abi zaid al-qayrawani shi yake da annawadir wa ziyadat babban littafin shi wanda yayi akan mudawwana Allah mushi rahama wa kad ra'abun umar ibn umar ya ga wani da na sa'id ibn zaid an ambata mishi matsalar shi sai ya zo zuwa ga aqiq ya bar juma'a kuma wannan mazhabi ne ma'ana tahi wajen shi yake zuwa juma'a ibn umar mazhabin adha ne da auza'i haka shafi'i ya fada cikin yaro ko kuma yaro idza khafa wa nafsin yana jin tsoran rasuwa yana jin tsoran dan shi zai rasu adha yake ce azatu sirqa ala abika yawmul juma'a wal imamu yakhadu fa qum ilayhi wa tarukul juma'a idan ka ji an yi karaji da kuka cewa babanka bai da lahiya ko ya rasu a ranar juma'a kana masallaci tashi tayi kabar juma'a Hassan yake cewa yi urqasu fil juma'ati lil khaif an rangwame zuwa ga kin zuwa juma'a ga wanda ke jin tsoro tsoran mai bin shi bashi ko tsoran hanya ba amincewa duka wannan an halitta mishi wannan yana cikin al'um cikin abin da nake so musannaf na ibnu abi shayba Malik yake cewa cikin littafin alwadhiha wa laysa alal marid wa shaykh alfani juma'a tsoho wanda ya tsoho sosai da marar lahiya juma'a bata hau kansa ba Abu Mijlaz yake cewa ijasta ka badun hulaya a til juma'a idan cikin shi ya murda ka da yaje juma'a shi ma yana daga cikin uzurruka wanda an halitta mutun ya zamna Ibn Habib yake cewa arkhasu fi takhallufi an hali man shahida al fitr wal adha sabiha zalika al yawm yace nayi rangwame arkhasa annabi kai yayi rangwame cikin kin zuwa juma'a ga wanda ya halarci ranar azumi ranar sallah da ranar layya ya halarci sallar idi a wannan rana an yi rangwame gami da wanda suke kauye ga nesa da Madina dan saboda komawarsu akwai tsanani akwai mashakka ga wanda zai shagalta da idi Usman ya aikata shi ga ma'abuta wanda suke nesa wannan ita ce mas'alar da malamai an yi ta sabani akan ta amma dai a ƙarshe wannan magana da ya nuni ita ake aka tahi akan ta mafi inganci wanda za a huta daga sabanin salim alim ba tare da an taushe kowane nasi ba cewa ranar juma'a in ta game da ranar idi yaya wanda yazo idin juma'a ta sabuka akan shi ko bata sabuka ba ta sabuka akan shi amma ba wanda yake garin juma'a ba wanda yake zuwa yake daga bulaguro dan an koma na sunsu annabiyan ma uzuri cewa in ku sun koma ba sai sun komo ba ranar farin ciki ce ranar murna ce kuma su zamana daga kauye suka zo juma'a suka zo aka yi idi su koma kuma ba tare da sun jima kuma su komo kenan su wurin na sallah sun kare shi azurga zurga sallah sai aka musu rangwame aka sabke musu ita ce magana mafi inganci ta sabka amma ba ga kowa ba sai su yi azhar din sa a can gurin amma wanda yake nan yake gari ya tahi juma'a yace inna mujammuna mu juma'a zammi yana nihin da shi da wanda suke nan yan gari Usman haka ya aikata ma ahlul awali kamar yake cikin annawadir wa ziyadat maganar Malik ta sha bamban yake cewa sahihu inda Shafi'iyya anan gurin wannan mas'alar da ake magana ta idi da juma'a in ta gamu maganan Malik an yi magana biyu a wajen shi daga gare shi Shafi'i daga wajen shi mafi inganci cewa ta sabka daga gare shi Ibn al-Qasim ya rawaito yake cewa gairu ja'izun wa anil juma'atu tarjamuhum ala kulli hal yace bai halitta ba su ki zuwa juma'a juma'a ta wajaba gare su akan kowane hali Ibn al-Qasim haka ya rawaito daga Malik haka aka rawaito daga Ibn Wahab daga Mutarrif da Ibn Majishun daga Malik yake cewa ja'iz ya halitta su zamana su ki zuwa kamar da ke cikin al-muntaka sharh al-muwatta da al-imam wannan hashiyatu da suki nika manya manyan littattafai ne na abin nan malikiyya al-imam wannan wa yake da suna al-imam ba al-imam al-baji al-qadi abul walid al-baji rahimahullahu ta'ala yana daga cikin manya manyan malaman da suka ma muwatta sharhi irin na hadisar da ta abkuda ibnu abdul bar shi ma haka tahwa gare shi ya kasance Allah mushi rahama yayi al-ifa sharhi al-muwadda malik mujallad wajen 50 dalibai suka kawo kukan cewa wannan littafin yayi yawa na manyan malamai ne a rage shi yayi talhisin shi yayi shi al-ima sharhi al-muwadda malik ana yin shi ma jin mujallad 30 kuma shi ma wasu re suka kara kawo kuka ya talhisin shi ya maida shi al-muntaka sharhi al-muwadda daga nan kuma rada babu kasa haka al-imam shi ma ibnu abdul bar yayi al-istizkar kuma ya komo ya tamhid nima filmu wadda min al-ma'ani wal asanid amma shi na al-imam al-baji dayan yake samuwa wancan wanda aka ce sun yi yawan duk sun bace ba su hannun kowa yanzu manya manyan littattafai na musulunci mun taba yin bayanin makhdudat na musulunci wanda suka bace wanda a yanzu haka littattafai a lokacin da mun yi bayani lokacin da turawa suka yaki musulmai lokacin tattar da lokacin wannan awulakancin da suka ma musulunci da littattafan musulunci har abada duniyar musulunci ba za ta mance da wannan abun ba littattafai na musulmai wanda suka tattare a yanzu haka miliyoyi kan littattafai wanda na musulmai ne suna a maktabobin su wanda wasu suna ba da dama masu bahasi su je su amsa mun yi bayanin cewa littattafan nan dake duniya da wanda aka dabba'a da wanda ba a dabba'a ba ba su ci ba 1/10 wanda malaman musulunci suka rubuta babu abin da suka bari na ilimin duniya da na ilimin addini gabaki daya babu abin da musulmi duk wani ilimin da kake gani ba a hudu ko daya ba daga musulmai suke satawa sun tattare suna da maktaba wanda makhduda ce miliyoyi kan littattafai ba hadubin ne ba miliyoyi ka ake bayani yanzu su Burtaniya su Indiya suna nan tattare dan zalimci tun wancan lokacin da aka kwashe su kuma tattar lokacin da ya yaki abin nan malaman musulunci littattafan musulmai dan saboda yawansu saboda yawansu da yake aka kwasa aka zuba cikin teku sai da ruwan tekun ya koma baki ya zama kamar tawada saboda yawan littattafan saboda rubutun tawada ne malamai suke manya manyan littattafai duk anan suka abin nan saboda yawan littattafan aka zuba su a teku su zama na gada ce da zasu taka su wuce mayakan shi su taka su wuce littattafan musulmai mutuna fa teku fa ba tabki ba irin wannan kanana da muka sani teku ne a kali tattafan da za a zuba wanda har sun yi sama sun tako gurin da har doki yana iya taka ya wuce gurin ya zama kamar ba ruwa ba littattafai ne duka na musulunci musulmai Allah madaukin sarki ya arzuta al'umman mu da ilimi da kula da turas da abubuwa da dama wanda ko 1/10 ba a samu ba cikin abin da musulmai suka abin nan saboda wannan wai da nake faɗi sharhin guda biyu na al-imam abul walid al-baji duka babu kuma wannan fa al-imam abul walid al-baji alƙali ne babban alƙali ne ga ayyuka mas'uliyya ta bada ilimi ga mas'uliyya ta alƙalanci na musulunci ga mas'uliyya ta komai da komai amma kuma yake wannan ayyukan na sharhuhukan wa'annan da littattafai masu kima masu daraja akwai wasiyar shi da yamma diyan shi da zai rasu wanda insha Allah zan musa ta koda sautiya ne saboda kimarta da darajarta zan mu ga yadda uwaye na gari na kirki suke ba ma diyan su wasiya wanda kowa ya dauke ta a yau zai zama mutumin kirki ba a so ya ma wasu limanci dan saboda shi bata hau kanshi ba shi ko ya halarce ta nafila ce a gare shi nafila ce a gare shi to me nafila bai kamata ba ga magana mafi inganci ya shiga gaban wanda suke masu farilla da ita ma mas'ala ce mai dimbin sabani akai amma sai inda ya zama na babu wanda zai limance su sai wannan shi ka juma'a dama ai ba an kafa ta babu da wannan halin ta sha bambam da sauran salloli ita he an samu liman da dan yanzu dama ake kafa ta kamar yadda ita take nafila a gare shi sai ya saki juma'a sai ya saki azhar ba inda ya halarce ta ta sarke mishi abin nan azhar kuma shi ai rangwame ne gare shi rukhsa ce